Jamhuriyar Niger ta bi sauran kasashen duniya domin tunawa da ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin yaki da cutar SIDA. Kuma Dr. Azuma Bamba, wakiliyar sashen da ke kula da yaki da cutar SIDA ta Majalisar Dinkin Duniya a kasar Chad da UNICEF, ita ce ta gabatar da jawabi a kahohin yaɗa labarai na gwamnati a madadin Dr. Michel Sidibe, shugaban sashen da ke kula da yaki da cutar ta SIDA a Majalisar Dinkin Duniya. Bugu da ƙari, mataimakin kin babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya tana cewa
la journée mondiale de lutte contre le sida. Nous sommes solidaires des 78 millions de personnes vivant avec le VIH.
Ayo muna ranar da aka kebe domin yaki da cutar sida, kuma muna tunawa da mutane miliyan 78 da ke dauke da wannan cutar a dukkan fadin duniya. Haka ma muna nuna alhinin mu game da mutane miliyan 35 da suka rasa rayukansu sanadiyar wannan cutar tun lokacin da ta bayyana zuwa ranar yau. Ta ci gaba da cewa kusancewa Majalisar Dinkin Duniya ta dau alwashin gamawa da wannan cutar nan zuwa shekara ta 2030. Muna samun nasarori da dama a wuraren mutane waɗanda shekarunsu suka manyanta, ba a samu raguwar waɗanda suka kamu da wannan cutar. Yiwuwar kamuwa da cutar ta SIDA ta ƙara haɓaka wajen ɗiya mata. A lokacin da muka tantamna da shi, Malam Lawali Shebu, wani jami'i mai kula da wayewa al'umma kai game da cutar SIDA a cikin tashar daukar fasinja ta garin birnin Kwanni, yana cewa yana da kyau jama'a su rinka mayar da hankulan su game da abinda suke fadakar da su akai game da wannan cutar ta SIDA.
To gaskiya mun yi murna da farin ciki sosai da Allah gwada mana wagarana, sannan kuma gargadi wanda za mu yi zuwa ga al'umma, kamar wanda aka saba ko wani lokaci da kowace shekara, jama'a muna son wanda aka waye mutane da kai ko wani lokaci kuma suna amsa gayyatar mu ta ko wani lokaci, to muna so kuma jama'a su ƙara ba mu goyen baya da kuzari bisa kan wannan zabe shekara. Abubuwan da ke haddasa wannan cuta kamar dai ko wani lokaci abinda kowa ya sani ko abinda muke hodi ko wani lokaci, muna jan hankalin mutane, muna son civilization bisa kan harkar SIDA, to shine muke son mutane ko wani lokaci su rinka sauraron abubuwan da muke hodi. Idan ka ji raida ba dole bane ba, yau duk wanda yace maka wani ka kula da kanka ko kuma ka kiyaye da kanka, kenan ka gani babu lahi ko illa ciki. Sai dai abinda muke so ga mutane da ƙarhin da muke so mutane su ƙara ba mu, su ƙara sauraron mu ko wani lokaci bisa ga irin jawaban da muke faɗa musu.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka, daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.